kuma sanin da aka buga na sun yi halin a kasar Ingila wani shekara 2016 zuwa 2017 mako na 23 iya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ta kashi a hannun Watford inda Watford sun yi ta har gida ta tace 2-1. Bodalin kuwa ta doke Leicester City da shi ɗaya mai ban haushi. Sunderland sun ta canjar tsakanin su da Tottenham babu. Swansea City sun samu nasara akan Southampton da ci 2-1 yayin da Middlesbrough kuwa ta tashi sannan doki da West Brom da kwallo 1-1. AFC Bournemouth kuwa ta sha kashi a hannun Crystal Palace ne da ci 2-0. Liverpool ta tashi kunnan doki 1-1 tsakanin ta da Chelsea. A yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta West Ham United da Manchester City da misalin karfe 9 zaura kwata da dare. Manchester United kuwa za su buga ne da kungiyar kwallon kafa da Paul City yayin da Stoke City za su fafata da Everton duk za a yi wasa ne da misalin karfe 9 na dare a gogon Nigeria da Niger da kasar Chad. A can kasar Spain kuwa Atletico Madrid ne za su kai tarayyani tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a gasar cin kofin kofa da rai na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na ƙarshe semi final a karon farko za a buga wasan misalin karfe 9 na dare a gogon Nigeria. Idan muka leƙa nahiyar Afirka kuwa ɓangaren gasar cin kofin ƙasashen Afirka AFCON na shekara 2017 wanda ake yi a ƙasar Gabon a wasan gab da na ƙarshe semi final a yau kungiyar kwallon kafa ta Burkina Faso za ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta ƙasar Egypt da misalin karfe 8 na dare a gogon Nigeria. Burkina Faso dai ta samu nasara zuwa wannan mataki ne sakamakon nasarar da ta samu akan kasar Tunisia da ci 2-1 a wasan da suka yi na kusa da na kusa da na ƙarfe. Ita kuwa kasar Masar ta doke kasar Kamaru da ci 1 mai ban haushi kafin fitowa ta wannan mataki. A tarayyar Najeriya kuwa ɓangaren wasannin Premier League na bana na shekara 2016 zuwa 2017 a yau za a shiga mako na 15 ga yadda wasannin za su kasance. Kungiyar kwallon kafa ta Sunshine Stars za su fafata da Mountain of Fire yayin da Ajiye Warriors za su karɓi hukuncin Gombe United. Nasarawa United kuma za su buga ne da Plateau United a kan Nasarawa. Elkanem Warriors a Maiduguri za su fafata da Kayimba. Akwa United za su buga da Remus yayin da Niger Tornadoes za su karɓi hukuncin Katsina United. Defiant kuma za su buga ne da Enugu Rangers. Lobi Spurs za su fafata da Wilson Suarez. Kudu Stars za su fafata da Rivers United yayin da Kano Pillars za ta mallaki Abubakar Bukola Saraki a nan Kano ɗin. Za mu ga wasan ne da misalin karfe 4 na yamma a gogon Najeriya. Idan muka dawo ɓangaren saye da sayarwa na 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kuwa a yayin da aka rufe saye da sayarwa 'yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya na kakan wasan bana na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta kammala sayen ɗan wasa mai suna Nabil Kapai na shekara 15 daga kungiyar kwallon kafa ta Valencia na ɗan ƙasa da shekara 16. Tsohon ɗan wasan Arsenal Emmanuel Adebayo na shekara 32 ya rakaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta Istanbul Spartak yayin da Lucas Silva ya koma club ɗinsa na Cruzeiro bayan ya kammala zaman aro na watanni 18 a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ke ƙasar Spain. Shi kuwa Dembo Ba ya koma tsohon club ɗinsa ne Spartak a matsayin aro daga kungiyar kwallon kafa ta Shanghai Shenhua na kasar China. Ya yarda sai an yi amincewa da ya koma Marseille yayin da Alexandre Pato da ɗan shekara 27 ya koma kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord daga kungiyar kwallon kafa ta Valencia a kan kuɗi Euro miliyan 18. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce kaftin ɗin kungiyar Wayne Rooney da Ashley Young suna nan a Manchester United har zuwa ƙarshen kakan wasan bara. Iya bala na Juventus ya ci amincewa da yanzu kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da iya bala ya ce ya gwamnati koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ko kuma Barcelona. Arsenal ta amince da sayen mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta Roma mai suna Costa Manolas a kan kuɗi Euro miliyan 55 inda za ta ba da shi aro wa kungiyar kwallon kafa ta Gaio Rossi har zuwa ƙarshen kakan wasan bana. Ɗan wasan Super Eagles mai suna Odion Ighalo ya koma kungiyar kwallon kafa ta Changchun Yatai na ƙasar China daga kungiyar kwallon kafa ta Watford a kan kuɗi miliyan 20.